out of our zero could get in my life.
Bitch, I'm
dead record. Look at China, Kimmy. Bale wani maya kwate sanu farin wata madubin dubawa take ce me kike so ne zan baki kashin ki wallahi zan zauce kare da ki so wani umbani ba umbani ba kare da ki so wani umbani ba umbani kare da ki so wani umbani ba umbani ba kare da ki so wani umbani ba umbani ba. For your love baby no calculation, I go fi handle any condition, can send ki ba na wani tension, na kan ki say dey in motion. For your love baby no calculation, I go fi handle any condition, can send ki ba na wani tension, na kan ki say dey in motion. Kina da kishi kin gani, kina da kyawu kin sani, waza ya kai ki farin jini, kare da ki sana hawan jini, kare da ki so wani umbani ba umbani ba, kare da ki so wani umbani ba umbani ba, kare da ki so wani umbani ba umbani ba, kare da ki ce wani umbani ba umbani. Baby, you find that well, I eat a like you, man. Kina da kambodi, suma da madi, kwa baba hadi. Samin ki alkhairi, dare ni shine chukwamburi. Me ya kai hakan dadi, aba ni keji. Rashin ki ba dadi, azuci in kinzi. For your love, baby, me I no fight. I need your love every day and night. You are the apple of my eyes. You are the angel of my life. For your love, baby, kingane. Kotu ki zuci yar ki canni ne. Kare ki mafarkin kowa. Ba ni ba sai dai gawa. Kare ki tunanin kowa. Ba ni ba to ba kowa. Kare da ki so wani ba ni ba. Kare da ki so wani umbani ba umbani, kare da ki so wani umbani ba umbani ba, kare da ki ce wani umbani ba umbani ba, kare da ki so wani umbani ba umbani ba, kare da ki so wani umbani ba umbani ba, kare da ki so wani umbani ba. Kare da ki ce wani umbani ba umbani ba. Otawa zero kuke si malaya ya ya.
Nike mix
Awa Nago.